sakamakon wasannin da aka buga jiya na English Football League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe wato quarter final a jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Southampton da ci 2-0 a gidan Arsenal. Manchester United kuwa ta lallasa West Ham United ne da ci 4-0. Wannan nasara da kungiyoyi suka samu ya ba su damar zuwa zagayen kusa da na karshe wato semi final, inda kungiyoyi guda 4 za su keta raini a tsakanin ranar 9 ga watan Janairu na shekara 2017, inda kungiyar Manchester United za ta karɓi Washington Hull City, yayin da Southampton za su kara da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Haka jiya an buga wasan Copa del Rey na kasar Spain na shekara 2016, inda kungiyoyi da dama suka fafata. Real Madrid ta samu nasara akan Porto da ci 6-1. Toledo kuwa ta sha kashi a hannun Villarreal ne da ci 3-0, yayin da SV Formentera ta sha kashi a hannun Sevilla da ci 5-1. Okan Motions wata sha kashi ne a hannun Celta Vigo da ci 1 mai ban haushi, yayin da Padova ta lallasa Malaga da ci 2-0. Granada ta doke Osasuna da ci 1 mai ban haushi, yayin da Hercules suka buga kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Barcelona. A yau kuma za a fafata ne a ci wasan na Copa del Rey na kasar Spain da kungiyar kwallon kafa ta Real Valladolid za ta karɓi hukuncin Real Sociedad, yayin da Gimnastic Tarragona kuwa za su fafata ne da Alaves. Huesca za su karɓi hukuncin Las Palmas, yayin da Racing za su fafata da Atlético Bilbao. Za a yi wasanni a lokuta daban-daban a daren yau. Shi kuwa ɗan wasan kwallon kafa na Super Eagles mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, Victor Moses, ya lashe kambun gwarzon ɗan wasan kwallon kafa na watan Nuwamba na shekara 2016 ɓangaren magoya bayan kwallon kafa na Premier da ke ƙasar Ingila. Victor Moses ya samu nasara, ya samu kurkuku 18,759 a cikin kurkuku 42,700 da aka jefa, inda ya doke abokin sakarinsa Sigurdsson na Swansea City wanda yake mataki na biyu da kurkuku 17,791. Shi kuwa Amuraba na Watford shi ya zamo na uku, inda yake da kurkuku 5,378. Hukumar kula da kwallon kafa ta Ingila FA ta dakatar da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United bisa laifin kwallo da ya yi da goran ruwa yayin wasan da kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ranar Lahadi da ta gabata a gasar Premier League na bana mako na 13, inda suka yi kunnen doki 1-1 da kungiyar ta West Ham. Hukumar ta dakatar da shi ne na wasa ɗaya mutum taronsa kwan 2018 tuni dakatawan ta fara aiki nan take, inda aka haramta masa tsayawa a layi a yayin wasan da suka yi jiya da West Ham din a gasar English Football League, inda suka samu nasara akan West Ham United da ci 6-1. Muga da bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa ta duniya, kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta sake nuna sha'awarta na zawarcin dan wasan Barcelona mai suna Neymar, inda ta sa masa injurutin kuɗi har kan miliyan 180. Ozil da Di Maria na sha'awar komawa tsohuwar kungiyarsu ta Real Madrid, yayin da Juventus da Inter Milan na neman Mateo Diamond daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, inda ke neman su a ƙarshen tsakiyar kakan wasan bana. Everton na shirye-shirye don sayan ɗan wasan Tottenham mai suna Musa Soseko, yayin da Leicester City na zawarcin ɗan wasan tsakiya na Sporting Civic mai suna Andy. Kungiyoyin kwallon kafa da dama da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da VFB suna zawarcin shahararren ɗan wasan kwallon kafa na Lionel Messi, inda ita ma Inter Milan yanzu ta sa kafanta wajen zawarcin ɗan wasan. Huta lafiya.